أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله وقدره ومقداره العظيم. وتكفيه مدحا ذاته وسماته محمد وصف جامع لمده مبرم، تذكرته وهب الفياسي وقد جرى بنا هيكل يفرل فلا ويهينم، وقد طرب الركبان والبعد راقد ونار اشتياقي والهوى تتضرم، يذكرني البحر المحيط مفيضه أبو القاسم البحر الخضم لقطمطم، يذكرني وادي النقاص بقيعه وللصخرة الملسى وداد ومغرم، فهل تسمه الأيام للعبد عودة إليها فإن القلب مني أسلم، عساها وليتي والمحب مسامح إذا ما تمنى لديها أخيم، فأشفي عليل القلب عند نبينا وأروي غليلا والذنوب تهدم، سلام على خير الأنام محمد، سلام على من حبه القلب يكلم، سلام على خير القبور جميعها، سلام عليه وأبها وأبخم، سلام على هادي العباد محمد، سلام على خير الورى وأعظم، عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم بذينك أختم. وكقدر يوم قدر العظيم شوانا بيت أنا حرف الميم من دم هارو من كانت بيتي ديرا تيكي بيتي روما كانت سام تاشي وتكسي مدها ذاته وسيماته يوى مولان شير السلام يتيقى وده الأمان سكين وانا كسيدا وتكفيه مدحا ذاته وسماته. النبي صلى الله عليه وسلم اي مبمن تابا cikin bayanin da suka gabata yana cewa ayu mimaza kaudi game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadana alqur'ani bil haqi alhali ku alqur'ani yayi furci da gaskiya ma dihan yana mai yabo da ya rasulullahi ga dabi'o'in ma'aikin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa zikru haka mushi ku alqur'ani shi ne mafi gwanan cewa wafi gwanan cewa yayi magana kai menene zaka yi hadi kuma sannan shi wato ai wa takfihi madahan zatuhu wa simatu annabi sallallahu alaihi wasallam zatin shi ma da alamomin shi sun ishe shi yabo saboda yace muhammadu wasfun jami'ul madih nurimu in kace muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sunan wani wasfun wani sifantawa ne wanda yake jami'ul madih wanda yake taro yabo baki daya jami'ul madih yake taro baki daya nau'o'i ne yabo mubrimu kuma mai kullawa mai kullewa ma'anan ba baya baro komai yawa cikin ya taro yabo baki daya kuma ya gwanince a kullewan wannan taro yaban ba abin da ya bari ne yabo sallallahu alaihi wasallam ba ta in kace muhammadu ba wani abin da ka bari ne yabo face ka hade shi yawa saboda abin da shi kanshi sunan in ka doka kai muhammadu yawa to shi wannan in aka bi shi ko a zahirin luga ma ko a asalin sunan ma tunda ka aka tambaye ka kanshi da yasa mai wannan sunan abdul muttalib yace saboda mutanen harko da mutanen kare shi sai yabe shi mutanen sama da na kasa sai yabe shi zai shi ko yabo ba haka nan kawai a sa ma wai a sanya ma suna ba haka ce dan a yabe ka ba dan kai hali na yabo ka cancanci yabo dan ya cancanci yabo aka same irin suna wanda yake shi abin yabo ne har kullun yawa ba kawai ba kawai abin yabo ba nan musamman wanda ke in ka ce Mahmud abin yabo ne amma shi wannan na har kullun na kowane lokaci to kenan da a sunan ma kawai ya isa ya taro duk wani nau'i ne yabo sai ce tazakkartuhu wasarfa yafi na tuna shi sallallahu alaihi wasallam wasarfa yafi a tsakiyar dazuzzuka ba kada jarabina haikalo wani jiki ya gudana da mu yana nin jirgi ya farin fala wanda yake keta sararin samaniya wa yuhayyimu yana wani sauti wanda yake ba mai shan kai ba sauti kasa kasa a sautul khafi shi yake cewa wannan hainama wa kad tariba rukbanu wal ba'd raqirun a lokacin ajika masu mahaya jirgin sashen su sun cika da farin ciki irin wanda kamar yasan ya kike rawa wal ba'd raqirun sashe kuma yana mai kwana sun kwanta suna kwana tunda tunkarar Madina aka yi masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ciki wanda su suna nihin zuwan su haji nan sai su girti maki sallallahu alaihi wasallam to duka ya kike tsammani masoyi ya tunkari masoyi gashi ya kusa zuwa me kike tsammani shi gami da farin ciki da murna to shine waqad taribar rukwan wal ba'd raqidun sashi kuma yana barci wala rushtiyaqi wala hawa ta tadarramu kamar an ce to ya malamu a cikin wa'ance masu barcin da wanda suke farin cikin ku a ina kuke ko ku ya ne halin ku sai ce wala rushtiyaqi wala hawa ni wuta ta bege da kauna ta tadarramu tana ruruwa ne ni a cikin zuciyata ni wuta ta sheshe na rushtiyaqi wuta ta bege na wal hawa da soyayya ta tadarramu tana taruruwa ne ko a cikin zuciyata sheshe yadhakirunil baharul muhitu mafidan suna saman cikin jirgi ne jirgi ko yana ratsa duk ruwa yanda ke akwai da kasashe ya sama da duwatsu duk yake ta saman su ya je inda zaya yace to yadhakirunil baharul muhitu sai shewa yace kogi irin wanda ke zagaye kasa shi ko kogi ma ruwa wanda aka sani wannan bahar ake ce ne to bahar kin kalaka akwai almuhit shi muhit shine wanda suke ce ma usayen da turancin horanshi ruwa wanda shi kaso 70 cikin kaso 100 na kasa baki daya ruwa ne wannan ruwan wa'annan wanda suka zagaye kasa suka ce mai kasa su ake ce ma muhit to albahar almuhit duk hakan agu muhitat ne ga sunan almuhit alhadi muhit alhindi muhit alatlasi da kurko ne da sunan su amma akwai kogi wanda kuma su kogi ne wanda su bakin su kogin ne ba muhiti bane ba kamar wanda ake kogin maliya kogi da bahar al-abyar wanda ke tsakanin afirka da europe misali wannan ba muhiti bane ba amma wanda ke can yamma shi ake ajiya ce ma muhitul atlasi to wannan irin waɗannan ruwaye ne wanda ko shi wanda ke cikin misali na maliyan da na wannan kusan ruwa ne wanda baka iya ganin ƙarshen su haka a yawa to ina ga wa'ancan wa'anda su wai kasa ma baki daya kasa ma cikin duniya baki daya ma su ne su suka ci kasho 70 cikin 100 na duka baki dan kafin to wannan yawan shi kwarin yashi yace zakirni bahadur barnu muhidu masidahu yana tana mini kyauta ta maiki sallallahu alaihi wasallam zubarwar baiwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake tana mini أبو القاسم البحر الخضم خضم ولا غضب دم بدن da nace mafidahu yana tana mana kwarinya zuwa baiwarsa kana so ka san wane ne shi kinnan yace Abu al-Qasim ina nihin baban al-Qasim annabi sallallahu alaihi wasallam al-kunya shi kenan al-bahr al-khidam shi wanda kogi ne al-wasi mai lwati al-ghadam dam kuma al-azim mai girma sallallahu alaihi wasallam kamar ma shehu da yace kwarin yashi zubarwa baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam tana mini irin wancan kogina ma za a ce masu zagaye kasa sai ga to da mun san shi tashbihi ne so ake a kamanta ne to ba abin da za a kamanta wa illa abin da ke akwai wanda aka samu kenan dai a zahirin abin da ake gani shine wannan wanda yake komai yawa to shi dai yace shi Abu al-Qasim kin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kogi ne wanda yake mayalwaci mai girman gaske kuma kamar dai wancan abin da kwadi ma dai bai isa ba a baiwar shi kuma abin haka yake saboda kullun abin da ake so abin da yake wato bambancin zahiri da batini bambancin hissi ne da ma'ana abin da kake gani komi na wanda ake ganin nan wannan ba a ganin yayi shi girma ba abin da ke na hissi wanda ake gani wanda za a taba wanda za a ji to wanda ba a jin wannan yayi shi girma karamin misali abin da ido zai gani ido wannan ido na wanda ke saman kai kaga abin da zai gani ai iyakantacce ne ganin shi duka bai huce kaza kuma ko ne 70 meter da kilo 70 ne ko tsawon ganin ido bai huce kaza ko da a ce kasar limastaki ne ke take to amma zuciya ganinta ganin ido na zuciya zai iya ganin duk inda ka je a cikin duniyar nan zai ido zai iya zuwa zai iya gani yanzu lokacin in kifta ido daya ka tuna duk inda koren da duk inda kake so ka tuna zaka iya tuna da wurin kamar ga ka kamar kana a wajen kuma kana ganin wajen kai ba ma wannan ba mutum zai iya ganin lahira zai iya zuwa aljanna zai iya zuwa huta daga nan duniya a cikin zuciyar shi da ido na zuciyar shi saboda hutan nan an sifanta mana irin yadda take a cikin alqur'ani an sifanta mana inda aljanna take a cikin alqur'ani da cikin hadisan maki sallallahu alaihi wasallam kamar ga ta kana ganin ta to wannan in ka halarto ta da zuciya sai ga kamar ga ta kana gani wannan ka gani yaya za ka gama wannan ganin na ma'ana da wancan ganin na hissi na wanda ake gani wanda ke na sama na idan to irin wannan ne duk komai za a wadi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to tunda magana ake da mutane da abin da ake gani to babu abin da ya kai wa'annan abin girma ba abin da ya kai kogina wannan kogin ma shi ma wanda ke muhit ba wanda ya ga shi girma to shi ne shi yake cewa zubarwar shi shi kogina yana huce shi kawai ya ga wannan irin wannan kogin yace yana tana mini irin zubarwar bai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zubarwar shi ta huce ai kogin nan shi ne yace shi wani irin kogi ne yanda ke mayar wuci mai girma saboda shi ke zubawa duniya shi ke zubawa lahira shi ke zubawa alamomin da muka sani da alamomin da ba sani ba ya zakiruni wa dinnaqa wa baqi'ahu yace yana tana mini kwarin nan ko geban nan na naqa wa baqi'ahu da baqi'asa baqi' al-gharqat wannan inda ake gaban masallacin Maki sallallahu alaihi wasallam a Madina wanda ake ta tabi ake birni gawoji walis-sakharatil malsa widadun wa maghramu sai wace akwai wata irin kauna da wata irin soyayya madawwamiya lis-sakharatil malsa ga dutsen nan wanda yake limsu za a cewa ana yana nuni zuwa ga Uhud kenan Maki sallallahu alaihi wasallam yana cewa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu shi dutsen Uhud dutse ne wanda yake yana son mu muna son shi to shine shewa yace wani sakhartin marsa widadun akwai kauna a tattare da wannan dutsen wa magaramun kuma da garamu da abin da za a so a kai ka ce kamar kai ma za ka so shi abinda annabi ke so sallallahu alaihi wasallam to shi ma yana da wani wurin abin so haka dauke kamar na mafa'al ne kamar na ismul makan ne mafa'alun ne wurin a saka ma kauna ne shi kanshi dutsen nan wurin duk wanda yake sa annabi ne ya so shi shi ma tunda annabi na son shi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da shahada da bakin da hudi na shaida ta baki sallallahu alaihi wa sallam fa hal tasma wala ayyamu lil abdi audatan sai da tambaya yake yace wai ko rane ku ko sun ba wannan bawan yana nini da kansa sun ba wannan bawan dama na audatan ya samu ya koma ilaiha zuwa gare ta madinan nan fa innal qalba min niyya askamu domin yace zuciya wannan detawa askamu wa mara shi kamar saqimu ne mara shi lahiya take amma ba rashin lahiya ke ni ba kamar da annabi Ibrahim yake cewa wannan mishati da Ibrahim iz qala li abi wa qawmihi ma ta'budun ma za ta'budun qala na'budu ayna qala abi wannan mishati da Ibrahim iz ja arabu bi qalbi aya wa na'am iz ja arabu bi qalbi muslim iz qala li abi wa qawmihi ma za ta'budu ayyukana la tanjuna tujun ina kitare fa qala inni saqim kin ayyukana la tunjuna tujun fa ma zanna kum rabbil alamin wannan irin kamannin nashi yana so ya shige mun sai alarmomi sai salafin da sun kama mun to inda yake cewa dai kalbin ina kitare tartibi kenan sakin masu tafsiri tafsiri suka wannan musakin suka fasara shi da cewa ai qalbuhu ai innahu saqimul qalbi min kufrihim yana mara shi lahiya ta zuciya daga kafircin su ma me mara shi lahiya da zuciya bai yarda ba shi zuciya shi fa nazara nazara fi nujum faqala inni saqim yawa fa nazara nazara fi nujum faqala inni saqim to wannan faqala inni saqim kinnan yana mara shi lahiya na zuciya ba wai zuciyar shi take ciwo ba a bai yarda da abin nan da suke ba to shi ma irin wannan ma'ana za a iya fahimta nan sai yake cewa ni wa ina neman ne Husaina ko matan saboda in ba can kin nike ba ni ma zuciya ta tana irin wannan shilla ta rashin yarda da halin da nike ciki nesa ga yanda maki yake sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ma gaba yake cewa a sa ko da wannan askam din nan sun ba dai ko muna lokaci kan mu kara shiga lokaci wani abu daban mutane saboda tsaurin kai da neman mamar shi lahi suka ce wannan askam din da yazo cikin jawhara wai wani abin suka ne ko bai dace ba saboda tsaurin kai da mutane da kuma neman shi kusan ana cewa wai makiyinka ko cikin ruwa kai ta yasa sai ya ce ka tara mai kura in ba haka ba ko siyakin aka doka saksa ya siratika tamil askam ana san tafarki sirati tamil al askam me ya kawo a ce ana askam wai rishin lahi ake ni wai su ce wai sai a cikin ismu tafdil ne dan saboda jaharcin su na nasabin wai saqim askam to Allah ya sanya maluma sun ce to wannan ma shi saqim kin nan ba a mai ismu tafdil da askam saboda bai cika awan abunda ake nema na sharda na wanda fi'ili zai cika sannan a mai ismu tafdil to wannan bai cika su ba sannan an suka ce ma doka sun ce an ce ma ma'aiki sun sanar shi ne mafi rashin lahiya to su ma dai ma abadun nishata ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddul bala'i al-anbiya wanda suka yi gamuwa da bala'o'i su ne annabawa wanda suke kan gaba da mun su suka yi gamuwa da bala'o'i da rashin lahiya irin yadda suke doka wanin su bai iya doka shi ma ko abin haka aka dauki shi a zahirin shi abin ba sun so su suka ma to ba su suka ba balle jawharan nan imla'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallam imamu lahu shafi yana Allah ta'ala annu imla'i mai yana rubutawa yana annabi sun ya hade ta shafi yana Allah ta'ala annu ya rubuta to bin san ba wani da zaka cin gyara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dai ana afsahu man nafaka bi zat cewa shi annabi shine mafi fasahar larabawa su ne masu nan duke da zat shine mafi fasahar larabawa ya kai hidi salati kai daga nan wurin bin san ba kai ba mu yau kamin al-iraq kake so ka ce wannan abu akwai kuskure a ciki to tsaurin kai ne dai da kuma dai kawai san nema ma mara salihi lahi in ba haka ba yana ka sa inda abinda ta kumsa ai kamun ka zo nan wurin ka ga abinda baka taba gani an yi shi a wani waje ba saboda haka ma ki ce mata jawharatul kamal fi madhi sayyidir rijal sallallahu alaihi wa sallam a shi yace asaha walaiti wal muhibbu musamahu wannan dai in aka diba akwai alhamdulillah manyan maluma sun yi raddi a logance da sauransu an yi raddi suna da yawa wanda akwai rulu wanda aka yi ta cikin wannan za'amukin wannan soke-soken da ake so a yi a kan jawara alhamdulillah in aka nema za a samu insha Allah asaha walaiti wani muhibbu musamahun idza ma tamanna hal ladaiha ukhayimu shi wace asaha tana cikin af'alul muqaraba wannan wani wasu an hada suna cewa af'al muqaraba wa shuru'i wa raja saboda af'al muqaraba ne suna nin abin da kusa suna cikin akwatu kada kada au shaka khalau lakada suna nin kamar abu ya kusa amma cikin su akwai masu nihin suna nihin raja'i to asa tana ciki asaha yace ina kauna amma wannan jumla ta wani muhibbu musamo ya zama ta wannan jumla ta itirabiya zaka doka asaha walaiti halladaiha ukayyim ma'ana asaha ina kaunar a ce ita hakin nan yana tana kuma zuwa madina kenan ladaiha ukayyim in samu in kawahe mata ladaiha a wurinta ina kauna a ce ma kawai yanzu an waye gari kawai ni nan na kawai ina kawai yema ta shi kenan na zama dan Madina nan zan zama na abada halladaya wallahi to in wa raja'in bai samu ba raja'i abin da kake kaunar haruwan shi wallahi laita kuma ita ko littamani ina ma a ce ko kai yi mu da daya ita ma a ce koko ina ma a ce na samu shi ma halkin nan ta zama kamar litaukiri ne za'i dace ina ma a ce ukhayimu ladaiha na samu na kawaye mata anan inda take nan garin Madina ina ma a ce shi tamanniyar abuwa ne wannan abuwan da kana gurin abinda kusa ma ba yiwa kamar da kace alalaita shababu yaudu yoman fa ukhbiru ma fa'al bashi alalaita الشباب يقول يوم انا ما اتي wanda ya zama litigation abu ana ga baiti na abul atahiya ya bayan ya girma yake da yar kawa bakoki wan sunan suke na aban na amman daga baya sai yake bakoki na zudu mun mun tarshi ne ke da wannan cewa ina ma ce ashababu yahudu yoman yarinta samartaka kurciya za ta dawo wata rana ukbiruhu bima fa'al mashib umba kurciyan nan ba ta labari abin da tsuha ya aikata an riga an tsuha to kaga ai kurciya shikenan ta zo wa ayyamul hadathati faqtanimha ala innal hadathata la tutu ita kai gari ka ci kai ka siriban kurciya ka saboda in ta taiho ba dawa za ta yi ba to shi ne irin wannan ne ake amfani da laita na nagori abin ana na tamanni irin wannan ace ina ma ace haka zai samu wani muhibbu saboda abin zaka ji shi kamar wauta kamar abin na nema ace duk abinda saboda tsaban soyayya ne masoyi ke so ya taro ya zo inda masoyin shi ya zo ya zama nan saboda tsaban soyayya ne in ba haka ba inda yake can ma aikin masoyin yake bai da wani aiki nashi sai aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da yinwa din da ya tahi din da ko idan zamu na ya tashi me ma me ibul hanin alhabri ke ya yqimu aw yamur aw yqimu Allahu akbar inda ke bita nake din da shewa sai ko ya tsaya ko ya zamu na duka dai kawai nan nurul huda ne ke tahiya haske na shari'a ta maki sallallahu alaihi wasallam ka gani to amma da haka yake gurin ina a ce ma yanzu ya zama na a wannan wajen to sai ya ce to koda kaga abin kamar ba daidai ba haka ba yace to shi ai wani muhibbu mu samu shi soyayya take ta kawo wannan shi ko masoyi abin ayi ma rangwame ne idan ma tamanna in yayi wani gurin shi saboda shi koya take koya yani ake shi wato masoyi kai kana saman da ni dan masoyin kana cikin rijiya sai kaji ina ma a ce kai ma cikin rijiya kake to wanda ke wannan shi bai san soyayya ba bai san sirrin soyayya ba in yaji kana wannan magana sai to wani irin me wannan abu to Allah ta dai mutane suna cewa al mahbubu laysa lahu uyub shi masoyi bai da aibibuka ko ni mutun yayi koda ma Allah shi ne in an san soyayya to musamahu abun ayi marangume ne shikenan saboda soyayya saboda soyayya shikenan abun ayi marangume yace shi wace inda na samu na je Madina nan fa ashfi alil alqalbi sai in warkar da cuta ta zuciya inda nabiyina a wurin annabi mu wa urwi galilan kuma in sha yadda wa kuna ta kishirwa wa sunufu tuhaddamu kuma zurbai ko da a rarroshe su salamun ala khairil anami gashi ma shi ina ganin shi wace kamar gashi nazo saboda nazo wurin shugaba abin so sallallahu alaihi wasallam sai shi kawai kama sallama da kai gaisuwa ta tabbata ala khairul anami aw safiyayyanta likai wane ne yace muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ala man hubbuhu qalba yaklamu amincin allah da gaisuwa ta tabbata amsa wanda san shi yaklamu alqalba yana yin miki ga zuciya ne salamun ala khairul quburi jami'a amincin da gaisuwa ta tabbata amsa fiyayyan kaburbura baki dayan su salamun alaihi amincin Allah ne da gaisuwa ta tabbata gare shi wa huwa abha shi shine mafi kyawu abu kamu shine mafi girma salamun ala hadil ibadi amincin Allah da gaisuwa ta tabbata abu zame shi yadda bayi wane ne shi ce muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ala khairul wara amincin Allah da gaisuwar sa bata ausa fiyayyen talikai dai wawa azama kuma shine mafi girman talikai baki dai sallallahu alaihi wasallam alaihi ma al ali kirami wa sahibi salatu wa taslimu tsira da amincin Allah sa bata a gare shi tare da alayi masu girma da sahabbai bi zailika akhtimu shay shay da wa'annan guda bi salati da taslimi nake suka wannan kasida ta na'am
Mahamin fu'adi hubba laila watan dani wadadul imamin lahashimi ilmufahami adabi ya hadilla ashiki na bizikirihi ruwaida ka rifkan bil muhibbil mutayyani muhammadu mahmudun muhammadu ahmadun muhammadu mukhtarun hadiul muqaddami muhammadu taha aqibun wa mustafa bashirun nadhirun daigamu ayyu daigami أني هو الماهي السراج وإنني بذنبي معقول فمن لي بسلمي سلام الرسول أمين ووهد ورحمة أبو القاسم المنصور ترسي وأزومي سهر المصطفى ليلا وقفى بخمسة عرجنا بها والفضل للمتقدم وأوصى بها عند العروج موكدا ففيها ينال العبد كل التقدم له وبه قم وركا تواضعا ترى قرة للعين من خير منعم إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المؤذن لك ارتويت عنك المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبر وعظم لرب إله الأرش شكر مؤيد على المصطفى المختار سر المكتم أسائله تحقيق ما كنت راجيا لديني ودنيائي بطهل مفخني أدايا يتكذير الصلاة مسلما على ذلك الكيز العظيم المطلسم
sayyati mahamin fuadi hubba laila wa tandami widadul imam al-hashimi widadul imam al-hashimi al-mufakhami kauna ta jagora shugaba al-hashimi mai bashiman dangi al-mufakhami abin girmamawa ni tai mahamin fuadi ta shahi hubba laila wa tandami so ko soyayya ta laila da wadda ake ce ma tandami min fuadi daga zuciyata ka ambaci lailan da tandami abin da ka so hadabiya hajjil ashiqina da zikirihi hajjil ashiqina mai yi ma masu bege huda'i shi huda'i wanda suke korara kuma suna yin wani sauti ne kawai suna wannan sautin wanda ya shahara na gala shi ne wani kawai cewa dai 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 yawanci bayi ko wanda suka iya kora shi raƙuma su suka iya shi in ana so raƙuma nan su yi sauri sai ake musu irin wannan sautin kawai suna yi sai a ga kawai sai ga suna sauri ba zancen gajiya malam an haka dace da wanda ke wannan abu wannan shine ake ma hudai to sai wace mai hadadiya adil ashiqina shine yima ba mai yima raƙuma wannan tirin ba wannan zugan ba a'a wannan shi masu bege masoya yake ma irin wannan zugan su zugu yace shi yayi mini wannan zugan da zikiri da yemini da ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidaka rifqan bil muhibbil mutayyani sai wace haba mai ziga ni cikin soyayya a Annabi sallallahu alaihi wasallam bi na asannu rizqan bil muhibbil mutayyimi kai ka ba asannu da masoyi wanda yake abin ta yadda hankali da mun cikin masoyin shi da mun hoshi fa soyayya ta tafi da hankalin shi kuma kazo kuma kake ƙara tilashi ne kake zamanin azzi a ku cikin wannan baitin kuma akwai iktibasi na hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rizqan bil qawarir akwai cikin masu hudain nan wani tahiyya da maki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi sai wani ke yake huda'in nan to yasa raƙuman suna sauri sosai to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam saman raƙuman nan akwai mata a ciki saboda haka irin wani balaga ta ma'aji sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce mai rizqan bil qawarir ka ba asannu da kwalabe shi kwalba in kwalabe ka hala su guda in kana ana ka girgiza ne zai faru to saboda su ma su kullum mata inda suke saraki a cikin musulunci abin darajtawa kaji irin yanda aka ce musu abu a sannu da kwalabe to shine shi ma nan rifqan maimakon a ce bil qawari sai ce bil muhibbi al mutayyimi wani kyakkyawan iktibasi ne daga cikin hadisi na waki sallallahu alaihi wasallam sai ce muhammadu mahmudun shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mahmudun abun yabo ne muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahmadu shine mafi tsayawa a yabon Allah tabaraka ta'ala da gode mai kuma shine mafi cancantan yabo a cikin halittun Allah baki da Muhammadu Mukhtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi ne, zaɓaɓɓe ne, Habibul Muqaddami, Muqaddimi afwan, shi ne masoyi na mai gabatarwa shi ne Allah. Allah shi ne Al-Muqaddimu, shi ke gabatarwa. To shi wannan masoyin mai gabatarwa ne, ta, da kake tsammani, ga wanda ke shi ke gabatarwa, shi ke sanya wannan ya zama a gaba. To masoyin shi ne wanda yake so, shi ina kake tsammani zai kai shi. Saboda ga shine gaban gaba sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Daha Atibun annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Daha wasu ce a tsayirul hadi ake ni mai tsayar wato tsarkake kuma wanda yake shirye mai shirye zuwa Atibun shine yake mai zuwa karshen annabawa bawa Mustafan kuma shi abin zabi ne bashirun mai bada albashir ne da aljanna nazirun mai gargadi ne da wuta sai ga mun shi a wajen jarumta zaki ne ayyu bai gani matukar zaki ko irin wanda babu kamar shi da ani hawal mahi siraji to ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam almahi ne shahi bata da kafirci asiraji wanda yake fitila mai haske mai haskaka duhu da ani ya kiraye ni wannan son ya kiraye ni wa innani bi zambiya maqulun alhali kuwa ni maqulun ina abin da baibayewa bizambiya da zunubina famalli bisullami to wane ne zai tsaya mini wane ne zai tsaya mini ciki miko mini kwaranga wanda zan san hau in tsira in bar wannan zunubin da suka min da baibayi in tayi zuwa wannan soyayya ta maki sallallahu alaihi wa sallam rasulun amin sallam ko amlahum sallam falesa yuna fi ko rasulun aminun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne wani irin manzo ne mai girma aminun amintacce wa wahadin kuma shi mai shiryarwa ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa rahmatun kuma rahama ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna ma ana rahmatun muhdatun abul qasim al mansur shi annabi sallallahu alaihi wasallam baban al qasim al mansur wanda ke shi abin taimako ne turfi shine garkuwa ta wa asmi shine kibbaina ina yaka cikin masukoki bai wanda ake harbawa su ne jami'i su ne asu samu ɗaya gun tarar mustapha laili lailan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i lailan da dare wa wafa bi khamsatin sai ya zo mana da guda biyar sallah kenan manya-manyan salloli guda biyar arjina biya sai sallah ta farilla azhar al'asr maghriba isha'i da asuba arjina biha wal fadl lil mutakaddimi mu ma da muka samu sallan nan ne muka yi a rajina biya sai muka yi mi'raji da ita da sallah Allahu akbar wal fadlu lil mutakaddim annabi sallallahu alaihi wasallam dai isra'i sai mi'raji aka je samai aka je sidratul muntaha aka huce duk wani abu Allah ya gaita shi a saman samai ya bashi salloli wannan mi'raji kenan yaje ya gana da ubangiji to saboda haka me aka samu mana sallah ita sallan nan mu ma da aka mu ita sai muka yi sai muka zama muka yi mi'raji mu ma sai ga mu muna mi'raji a nan kasa a dan gishi a rajina biya muka yi mi'raji da ita saboda ai al-musalli yunaji rabbahu gashi ma sai a kwanta mu irin yadda ake mi'raji gaba cikin baitocin nan wal fadlu to tunda da cewa mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi'raji mu ma mai mi'raji sai wace amma wa kan mu ce daidai muke da ma hakika sallallahu alaihi wasallam wal fadlu lil mutaqaddimi shi da man fifiko yana ga wanda yake abin gabatarwa wanda yake magabaci wanda yake gaba wanda ya rage zawa abu ne aka yi aka wanda ya fara dama wannan yana cikin wani sun dake shugaban wata karin magana Laraba suna doka shi haka suna wadi al fadlu lil mutaqaddimi in wani ya aikata wani abu na kwarai shikenan wani ma sai ya zo shi ma ya aikata irin wannan abin na kware to dai sai a ce dai amma dai farilla tana ga wanda ya fara saboda kai ba dan da wancan ya fara ba da kai baka samu kai da kai koyi da shi ba kai kai to kenan shi farilla da cikin fifi gore yana ga wanda ya fara shine ma'anar wa ausa biya inda al-uruji mu wakidan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasila da akula da ita sallan nan inda al-uruji lokacin da a ran shi mai tsarki take ɗaukaka take tahiya zuwa al-mala'ul a'la ar-rafiqul a'la lokacin da ran shi ke barin mu ta koma zuwa ar-rafiqul a'la yayin wafati kenan mu kiran yana mai karfawa sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salata as-salata umma malakata imanukum as-salata as-salata shine mu kiran yana karfawa sallah dai saboda girman sallah babu cikin duk nau'in ibada da wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sai sallan nan a lokacin da zai barin duniya ba lokaci mun nake mafi tsada sai abin da ya tsada ake Annabi sallallahu alaihi wasallam suna abin da ya hudu kenan wannan ya sana tana akwai cikin wasu manyan bayan Allah da muka sani wani rattijo sosai nan da shekara uku nan da shekara uku yana da shekara 86 yana nan Allah ya kara mai tsawon rai cikin din Allah da yarda Allah wato shi mutum ne mai lazimta shi Abubakar Hashim shi na chauta radiyallahu anhu mutumin shi ne sosai ya lazimce shi sosai to irin wannan mun gamu da su sai muke kokarin mu san yaya abinda suka doso ne kuma mun samu mu karu sai irin wannan gamu da su sai tambaya nake sai tambaye shi agar muka Allah wai menene iya sanin ku da shehu menene kuka ga yana yawan jin hankali akan shi me yake mai da hankali akan shi ba tare da wani tantama ba yace mini sallah sallah dai to sallah saboda girman nata ne gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya amma abin da yake ji hankali akan shi shine sallah sallah dai sallah dai gashi me mana me huda mana wannan shehu Islam ne Annabi Ibrahim ya sallallahu alaihi ta'ala an wanda muke so masoyin mu ga abin da yake da mana to kai ma kana son shi dai sai ka sai ka mai da hankali fa fiha shehu yace ita sallah nan a cikin ta ne yanalul abdu kullun takaddumi kamar wannan fata zama sabbiya a wurin me yasa ne ma ake sallah yake fadin sallah yake karfafawa akan ta dai sallah dai sallah yace fa shi ai cikin ta ne yanalul abdu kullun takaddumi bawa ke samun dukkan wani ci gaba dukkan wani taraki da kake nema cikin ta ne sallah ba lahu wabihi kum warka anna tawadu'an kai rukui kana mai kazkantar da kai lagu gare shi shi Allah wabihi kuma da Allah tara qurratan lil aini zaka ga sanin ido farin ciki karshen farin ciki min khairi mun'imin daga fiyayyen mai ni'imtarwa shine Allah in kai irin wannan sallah idza qumta min ba'dil wudu'i murattilan in ka tsaya murattilan tsayuwa ta sallah in kai tsayuwa ta sallah murattilan kana mai tartibi kana mai jeranto ayoyin alqur'ani min ba'd alwudu'i da mun bayan kai arwallah wata sujudu kuma sai kai sujada ita haka sallar take min ba'd alruku'i lil mu'azzami bayan ruku'i wanda yake abin girmamawa in ya zama arruku'i al mu'azzami ruku'i nan sai face da musufi in ko ya zama tashifi ne mu'azzami kina mu'azzimi zai iya kasancewa mudafi ne da mudaf ilayhi ma'ana an raba ruku'in ne ga almu'azzimi mu'azzimi ya zama ruku'i ne na mu'azzimi mai girmamawa kai ruku'i ne na in ruku'i ne mai girmamawa girma Allah ai sun ce masu rawu sun ce in kamar shi abin raba wai mudafu ilayhi ya zama in yana da alif da lam ba komai shi ma ba komai yana cikin abin da ya halitta shi mudafkin nan nan ya dauki alif da lam dan saboda kawai ne cewa kuma zai zama mudaf mudaf kuma da alif da lam to yana doka in ga haka shi wace da kaptu ya ta an kalmasa fatu jaratan an yaye maka an nade maka dukan nisan hili ko nisan tahiya jaratan a bayyane wasalta ila mahbubi kawai ka zo ka sadu kai usuli ila mahbubi zuwa abin so kabir ka abin da kai sai kai kabbara wa azumi ka girmama wannan sha'ani na sallah inda ya kamata a yi sallan kenan in kai duka wannan in ka san da cewa ga irin kai saboda munajati ne kake da Allah tabaraka taala shine ce ka sadu da almahbub Allah ba wani abin so ya Allah tabaraka taala ba ki sallah sunna ce ahibbullah lima yazukum bi ku so Allah saboda abin da kike da ku da shi komi duk abin da kake bukata Allah ke baka tun da ya halice kai yake ma madadi har lokacin zaka barin duniya duk abin da kake dillahin da kake tayi dare da rana baka da yake Allah tabaraka taala ai Allah tabaraka taala ke tawanta duniya ni'mata Allah la tusuwa da za ku kididdige ma sun ce kace ku ya tara ku so a rana kyau ba ni'am Allah ba wa in ta'udu ba ni'am Allah ba ni'mat Allah ni'ma dai ta Allah inda ku tsaya gare ta ku kididdige abin da ke cikin ta da to suwa ba ku ke kididdige ta ga misali in ka doki ido ido kawai idan nan di ba gani saboda da Allah ya so da sai da sai yi saka nan ba tare da magabata ba abubuwan da suke ri idan nan kawai zama kenan in amma ido kamar idan hwara kawai ido bude haka nan Allah da su sai maka nan to ko wanda na kwado ba wani abin da ke riwa kuma da ya so Allah zai ma idan haka ne ya sa kamar na hwaran babu wani ruwa wanda za su sa idan kamar ya juya kalli sama ya kalli kasa ya juya ga juya yana kike juya idan ka sannan da Allah ya zama ido zama ido irin na dabbobi an ce mutum shi kadai ne ke bambance launi shi su sauran dabbobi abin da suke gani kawai fari da baki kawai suke gani to haka ido na in ka tsaya ido in kana diba wannan ni a matsayina na jahili da musan komi ba musan game da likitanci misali to inda mutum wanda ya san likitanci ne zai hida ma abubuwan da suke tattare da ido likitancin ma bangaren ido to shi ma sai shekaru yana faɗi bai kidan ya abin da Allah ya bayyana miki nan kuma dama wa ma'utusu min ilmi illa kalila to wannan duk wanda yake ma wannan abubuwa wanda yake ma ni'imomi wannan bi laha adadin to ai fa kada wanda yake mai kaunaka kamar shi kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake so mu bawan shi ku diya misali da cewa dai lokaci ya kure mana irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ke fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ke farin ciki da musulmta wanda ya bace wanda ya kafarta din ya musulmta yanda Allah ke farin ciki da shi diba yana cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala al-wadud suka ce allazi yatawaddadu li ibadi wanda yake neman kamar kai ka ce neman yardar bayin shi yake yana yin abubuwan da zai bayin shi za su kaunace shi Allah tabaraka wa ta'ala irin yanda yake ba ka da dai kai dai karshe wanda yake san kai da yake kaunar ka kamar Allah tabaraka wa ta'ala wani wata rana da aka nata shi ma hadisi annabi Ibrahim alayhi salam sai tunani yake tunani a zuciyarsa yana cewa gaskiya ba wanda shi sai a zuciyarsa yana cewa ba wanda yayi shi tausayin bayan Allah shikenan Allah sai ya ɗaukaka shi a wata matsaukaka ya suka mai ayyukan da bayi suke baki daya da ya gani sai ce Allahumma damir alaihim ya Allah kawai halaka su baki daya sai Allah tabaraka wa ta'ala yace a bar su dai ko sun samu ko sun tuba Allah yana mai shi ya yi shi san bayin shi duk abin nan da suke yi bayi duk abin da ake ta kwamace la barna da rishin da'a da ake ta yi Allah ya sani na sirta bayin shi so yake su tuba to Allah mai kaunar ta ka wannan sirrin wannan ne ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi duk ana wadin duk abin da وبيبا إلى من دنياكم أطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. إنتي بدك أبن دشية كفارن سكين شينا تبتة عني سين إذا نشينا تبتة سكين صلاة. دب دنيا بقى وان أبن دشية فارن سكين كمان نمية سنيا سكين صلاة نيا كي جموع دا الله بابا مسوي. شيدا من تكا غور مسوي زادو دا مسوي توغاشي أمبار دا ما نزال سادو أصلا. إن أتي من حلال تقول وانا ما أنونن لو كتند مكي صلاة. Irin wannan ne ai shi aka ce majrun laila ce mun yace ma wanda ya huce suna sallah suka ce me yasa ne ka da suka ya huce yana bin kare ne ya gani irin mai kama da karen gidan su laila ya bi shi kawai yake bin shi yana bin shi ya dawo sun yi da sallah suka ce kai lahiya ka zo ka huce gaban muna sallah me ka buka bayan wani kare sai ce a kun ko ganni suka ce mun ganka kun ganni sai ce to kun ganni ko ban ganku ba ni kare ne na wanda ya kama da karen masoyiyata na gani ya shagaltar da ni da ku amma ku kuna gaban Allah masoyin ku Allah wai ba ku amma bai shagaltar da ku da ni ba yace ga wanda ma dai kun sake sallar ku to irin wannan ne in muna tuna irin gaban masoyin da muke gaban Allah tabaraka wataala masoyi Allah mai sarki to kawai sai dai kabbir wa azmi kai kabbara in ki kabbara nan da wanda kake Allahu akbar ya Allah ya yi girman duk koma menene ya fi girman duk wani abin san ka da abin da kake ki da abin da kake tsoro wa azimi kuma ka girmama Allah da taro hankalinka a nan gaban Allah tabaraka wa taala ka aje kana gaban Allah ka sa gaba amma kana tunanin wasu abubuwa kuma wanda suke yi kuma baya lirabi ilahi lirabi ilahi shukrun muayyadun a godiya wanda suke abin karfafawa ya tabbata lirabi ga ubangiji la ilaha illallah ubangiji al'arshi alal mustafa al-mukhtar alal mustafa al-mukhtar sirrul mukattab godiyan nan cewa ce da nake gabatar ga Allah tabaraka wa ta'ala wato abusa wata ni'ima ce abusa babban ni'ima shine annabi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa abin zabi al-mukhtar abin wanda shi karin abin zabi dai wanda ke sirri al-mukattab shine sirri na abin boyewa sallallahu alaihi wasallam wasa'iduhu taqiqa ma kuntu rajiyan ina roƙon Allah ya tabbatar mana abinda na kasance ina kauna bi dini ga addini na wa duniyai da duniyata bi tahal mufakami albarkatin taha al-mukhassar abin girma wa sallallahu alaihi wasallam adayaya sai wace abinda nake bada shi hadiya ya lazina amun ko me Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya lazina amun zan yi ta rasula taqaddimu bayna dayna jawakum sadaqa wannan yace abinda ni zan gabatar da shi na hadiya shine taksirus salati yawaita salati musallima ina mai kai gaisuwa ala zalika alkanzi arsa wannan wancanan ku ko saboda girma ne zalikan nan ta nuna nisa ne na girma arsa wancanan ku taskan nan al'azimi mai girma almudar sanin yadda take abin shahiwa duk da kare bincin ka baka isa ka gano ta ba sallallahu alaihi wa sallam akwai ababan lura sosai sallah ce ake an wade sirrika na sallah ga yanda take ga abin da suka kusa sai inda aka san sallah da godiya take wa razi sai lirabi ilahi al-arshi shukrun muayyad ya godiya kin alhamdulillah rabbil alamin ala al-mustafa wannan ciki cikin godiyan nan ki akwai wani sirri a boye cikin fatiyan nan shine mai gora ke cewa ismul sadiru da zati ya kadaita da shi wannan da yake fada hal mustafa da ashiya shehin mutijani dayyan sansa duk a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya yi duniya sai manya-manyan cikakkun na'ibansa kadai suke rabauta da sunan nan idan kujiya to akwai wannan nuni zuwa ga wannan ismul kabir kin nan Allah tabaraka wa ta'ala a ciki shine yake cewa al-mustafa al-mukhtar sirrul mukattab wasa'iluhu taqiqa ma kuntu rajiyan daman sallah kamar da suka hadisi ni ka samu salata bai ni bai na fiye ta tsimaini idan ka in ba wa yace alhamdulillah Allah zai ce hamidani abdi in ya kare in yace rabbil alamin ko inda zai ce asna alai da arhamar rahim asna alai abdi balki yau mutum zai ce majidani abdi har ya zuwa karshe yace to wali abdi ma sa'al bawa na ya tambaye abin da ya roka abin da ya samu da abin da ya roka za a bashi shine shewa kisa to shewa yace kamanta bai ce to shewa mi kuke ne yanzu kuke kauna a lokacin nan yace usailu taqi kama kuntu rajiyan li dini wa dunyai abinda nake nema Allah ya tabbata mana abinda nake kauna ga addini na diwa gani shewa ba kanshi ba in za ka ce kai roka za ka yi ta cewa da kaza da kaza da kaza take da abubuwan da suke na duniya ne za ka bari shewa abinda yake gaban shi addini li dini wa dunyai sannan duniya ta daman a da ne sunan cewa wasilena a duniyanin da ti fiya ma'ashina bi tsahal mufakami kuma da alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake koya mana a yi da addu'a da mi ake rihewa ba ta samun karbo addu'a sai an yi salati saboda haka shi yace hadaya taksiru salati musalliman ala zalika alkanzil azim wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatim lima سبقنا ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آليك تدري بمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين